Today, ma'aikatan filayen jiragen sama na Najeriya sun gudanar da wannan gangami ne tare da zanga-zangar lumana a haraban filayen jiragen sama daban-daban ake da su a jihohin Najeriya, musamman ma dai babban filin jirgin sama na kasa da kasa da ke nan Lagos. To ko menene dalilin su na gudanar da wannan gangami? Prince Olayinka Bioyo shine babban sakatare na kungiyar ma'aikatan filayen jiragen sama a Najeriya.
As a matter of fact, what we are doing is in accordance with the directive of the Nigeria Labour Congress. What essentially is decent work. Decent work involves opportunities for work, gender equality in the workplace, protection, the right of worker to engage freely, join union, belong, and so on and so forth.
Wannan tattaki muna gudanar da shi ne bisa umarnin kungiyar kwadugo ta Najeriya domin bikin ranar kula da haƙƙin ma'aikata na duniya. Kuma mun zabi gudanar da wannan zanga-zanga ne ko gangami a babban filin jirgin sama na Murtala Muhammad, ganin cewa akwai kamfanoni da ke aiki a ƙarƙashin ma'aikatar kula da filayen jiragen sama wanda ba su bin ka'idoji wajen kula da haƙƙin ma'aikata. To ko shakka babu, wannan mun yi shi ne domin tunatar da su akan buƙatar bin dokoki na duniya kamar da yake kunshe a kundin tsarin mulkin kungiyar kwadugo ta duniya, wato ILO. To ko wannan zanga-zanga da kuke yi ba zai shafi matafiya ba?
It does not affect the travelers in any manner. As a matter of fact, I think the travelers will be better informed that there is a special day set aside for this kind of thing because they may not know.
Ko kadan ba zai shafi matafiya ba, kamar da ka gani kowa na gudanar da hakokinsa kamar da aka tsara. Su kansu matafiya za su ji dadi su ga an inganta yadda ake gudanar da tsari a filayen jiragen sama da kuma kamfanonin jiragen saman da ake da su a wannan kasa. To sai dai kuma a yanda ma'aikata na filayen jiragen sama ke wannan gangami da kuma tunatarwa gwamnati buƙatar inganta rayuwarsu, su ma 'yan kasuwa da ke gudanar da harkokinsu da yau da kullum a filayen jiragen sama na kuka ne game da musguna musu da suka ce an yi a can baya na hana su gudanar da kasuwanci a filayen jiragen sama, kamar da ɗaya daga cikin 'yan kasuwan ya shaida mani.
Ni ne Shehu Isa Dayanu Dumus, wani ɗan kasuwa mai bukata ta musamman. Mu 'yan kasuwa da muke nan terminal ɗin nan, mafi yawancin mu wallahi tallahi har sun haƙura sun koma Abuja. Mu Allah bai ba mu wannan damar ba, saboda haka muna kira ga hukumar nan ta airport da kuma gwamnatin tarayya ta duba da Allah da Annabi dangane da al'amarin masu saye da sayarwa a cikin airport din nan. Indai mutum ba yana da wani record mara kyau ba, a taimaka a dawo mana da shagunan mu.
Kokarin jin ta bakin kamfanonin jiragen sama da ake da su a nan Najeriya irin su Arik da kuma Peace Air game da zargin da kungiyoyin ma'aikata ke musu na karya haƙƙin ma'aikata ya ci tura. Babin Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
Solidarity for